kamar ga na premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 11 a ranar asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta manchester city sun tashi kunnan doki 1-1 da middlesbrough west ham kuma sun tashi 1-1 tsakanin su da south city yayin da burnley suka samu nasara akan crystal palace da ci 3-2 AFC Bournemouth ko ta sha kaki a hannun Sunderland ne da ci 2-1. Chelsea ta samu nasara akan Everton da ci 5-0. A ranar Lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sun tashi kunnan doki 1-1 tsakanin su da Tottenham. Hull City ta samu nasara akan Southampton da ci 2-1 yayin da Liverpool ta lallasa Watford da ci 6-1. Swansea City ko ta sha kaki ne a gida a hannun Manchester United da ci 3-1. Leicester City ba ta yi zaɓi ba inda West Bromwich ta lallasa ta 2-1. A saman teburin na Premier League, Liverpool take jagorancinsa a mataki na 1 da maki 26 yayin da Chelsea take mataki na 2 da maki 25. Manchester City ko tana mataki na 3 ne da maki 24 a kasan teburin na Premier League. Dan kasar Ingila, Hull City tana mataki na 18 ne da maki 10. Swansea City tana mataki na 19 da maki 5. Yayin da Sunderland take mataki na 20 a kasan teburi da maki 5. Haka abin yake a can kasar ta bangaren La Liga, inda ranar Juma'a aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Malaga da Sporting Gijón, inda Malaga ta samu nasara akan Sporting ci 3 da nema. A ranar Lahadi, kuwa daga watan Nuwamba da muke ciki, Real Madrid ta lallasa Leganés ci 3 da nema. Celta Vigo ta samu nasara akan Valencia da ci 2-1. Espanyol kuwa sun tashi dangaren zuwa mutu tsakaninsu da Atletico, yayin da Villarreal suka samu nasara akan Real Madrid ci 2-1. Sevilla ta sha kaki a hannun Barcelona da kwallo 2-1. A ranar Asabar da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Granada sun tashi 1-1 da Deportivo, yayin da Real Sociedad suka tashi Atlético Madrid 2-1. Osasuna kuwa ta sha kaki a hannun Alaves ne da ci 1 mai ban haushi. Las Palmas kuwa ta samu nasara ne akan Eibar da ci 1-0. A saman teburin na Premier na La Liga, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da take kan gaba da maki 27. Barcelona ke biye da ita a mataki na 2 da maki 25, yayin da Villarreal suke mataki na 3 da maki 22. A kasan teburin kuwa Sporting Gijón take mataki na 18 da maki 9. Osasuna na mataki na 19 da maki 7. Granada na mataki na 20 da maki 9.